ebirire barara so mu ce mu gwada dole ta mu gwada
nanan boy kila anaji ko baba
to want the beat la casa sina sien kasuwa gobe akwai ciniki alaji nufi na Allah dan kasuwa kinan da Allah mata
sai alaji
kayu
sai alaji
ne nake rabawa
la da aji
to ga fili ga doki to kawai a sha sutuwa kasu dan mazari ana biki to a kai da shiwa ana tuwa tuwa karamin jari amma akwai kafuwa ana na ana litafu daya godiya ga Allah ya mun abuwa alaji bani nabi alaji yake ai ga wani tafiya da kudi ko wani fili akwai sarari akwai wani wato a ce a gidan madaki akwai magana a can cikin daga ajiji bani nabi alaji yake ai ga wani tafiya da kudi ko wani fili akwai sarari akwai wani wato a ce a gidan madaki akwai magana a can cikin daga ajiji
ba mu guri malam mun zo sai ka ba mu guri ko da kudi muna yin guzuri ba mu yin tunziri to yau ga alaji har ka ta na da aji dan naje maka hadda haji dole ku kira ni dai alaji wai ina da shiri ga kudi na na da iri ga gidaje iri iri to alhamdulillah masha Allah mun fito sai sun kalla nasara daga inda Allah nasara daga inda Allah to ya zafi makiyana ya kokaji Allah ne mai zamani ya bani to ya zafi to wai ya kokari makiyana ya za a yi Allah shike zamani ya bani to ya kokari
alaji bani guri alaji yake ai ga wani tafiya da kudi ko wani fili akwai sarari akwai wani wato a ce a gidan mara